Dubban mutane ne aka kista cewa sun arce daga mazauninsu don zuwa neman mafaka daga lokacin da kungiyoyin ta'addanci suka fara kawo farmaki a Niger, wato daga shekarar 2015 kawo yau. Abinda ke tayar da hankulan kungiyoyin kare muradun jama'a irin su gamayyar Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne, kamar yadda Nuhu Muhammadu Arzuka ke bayyanawa a sanarwar da suka fitar.
An iske yankin Difa wajen mutum 111 da suka bar inda suke aladole suka komo inda aka ce musu su zauna, musamman wanda suke yankin kogin Lakchat. Wajen Tilibiri ma wasan mutum 60,000 ne su ma aladole sun bar wuraren da suke sun koma neman inda za su labiya. Akwai yankin Tawa inda adda wajen mutum 23,000 wanda anka sani a yanzu, amma ga hali sun yi haka kuma mun ga abin al'amari ne yake.
Lura da yadda wannan al'amari yake da nasaba da abin da suka kira halin ko unkula ko kuma rukun su kainar kashin da wasu manyan jami'an gwamnati yake yi wa maganar tsaro, yasa kungiyoyin suka kuduri aniyar gudanar da zanga-zanga a Jibilhadi 15 ga watan Maris a daukacin manyan biranen Niger.
Kowa ce ta wa kai, kowa ce ta mutunta kai, in mun kare kasanmu, mun kare kanmu, mun kare al'ummarmu, tunda irin abin da ya wakana inata wanda ya wakana shin na gwada wanda aka yi a Tahanga a can yankin Difa, abin ya wuce hankali. Ta yanda ya kamata a ce an sayo don jami'an tsaronmu su yi unhwani da su domin su kare kansu, su kare al'umma, sai aka waye gari ba sai ba. Kuma wanda aka sayo aka iska na jabu ne, aka iska waɗansu ba su.
To sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a kan wannan batu. Masu kare manufofin gwamnati irin su shugaban kungiyar NCC Gyara Kayanka Abdulkadir Mohammed na ganin abin bai kai a matsawa hukumomi lamba ba, saboda cewarsa
kar a yi gaggawa kada miya dawa na rumbu, wato a bari a gani gwamnatin nan ita ce ta ce za ta bincike, kenan a bari in mutum ya ga an yi wani abu wanda ba daidai ba, kenan sa'an nan ne mutum yake da kushi ya ce wani abu. Amma yaushe wanda ya ce a yi bincike kai ka fito kana kururuwa kana ce a'a a kare a kare, misa sun farko mutane su ce a tsare ko su fito su ce an yi wani abu da sauransu, inda ba dan da gwamnatin ta fallasa wani abu wani yana jin labari. Kenan ni ina ganin cewa a nemi inda gizo ke saka.
Kungiyoyin kwadago da kungiyar dalibai ta kasa da kungiyoyin malaman jami'o'i da makarantun firamare da na sakandare da wasu kungiyoyin direbobi sun ba da sanarwar goyon bayan kungiyoyin fafutuka na Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne. Saboda haka suka umarci daukacin magoya bayan su su hallara a wurin taron gangamin na neman haske akan yadda ake tafiyar da sha'anin tsaro a nan Niger. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.